Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a Turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci, hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin daukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a Turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa, cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata. Ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata, inda ta fara da bayani kamar haka.
Binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi.
To likita, me yasa ake so a riga binciken lafiyar jiki?
Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba, abinda muke kira su asymptomatic kenan. Zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka, ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in, sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika, tana cin shi, amma in ba wannan check-up din mutum yake zuwa ba, bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa.
Menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata?
Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up din ko mace ko namiji, yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane, to kinga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri. Ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara. To amma aka gano ta da wuri, ana iya fahimta. Banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka, ta gado kenan. To kinga idan mutum yana zuwa check up, kinga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su, to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk wannan abubuwan su ne suke da muhimmancin mutum ya dinga zuwa yana check-up. Kaman hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din, wato hawan jini, sai ki ga ya hau, su ba su ma sani ba kwata-kwata. To muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai.
Wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su?
Akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shine breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kinga ita breast cancer, mutane da yawa a duk duniya abinda yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up din da suke zuwa ne, wato binciken lafiyar su. Tunda anan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba, sai kika ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kinga su kuma a can ana zuwa check-up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check-up din a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansa din kuwa. To in already tana da shi aka gano da wuri, to kinga za a fara magani. Idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai jajjajjajj, to kinga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala. To amma fa ita cervical cancer tana da vaccine din ta, wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta. To kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. mata. Sai kuma wasu sun hada da kaman su hawan jini, su ciwon suga haka, da wasu dai abubuwa ne da suke addaban mata. To shine ya kamata mace ta dinga binciken waɗannan gaɓoɓin, yana da muhimmanci. Waɗannan gaɓoɓin balin aka yi magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa. A duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba ɗaya, kuma mata da yawa suna rasa rayukansu, balle ma a wannan shafin ƙasar mu haka ta Najeriya. Kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya ɗin kenan, wato medical check-up. Idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne, baya son zuwa asibiti kwata-kwata, sai abin ya ci ya cinye. To yana da muhimmanci, saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya. To shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin.
Kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta riƙa ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta?
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba. Dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana. To kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama, shi ma kin gani muddin yarinya, da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya. To amma yanzu abin ba haka bane, dan wasu ƴan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama. To yayin da mace ta kai shekarun balaga haka, to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta, wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta, sai kuma a je asibiti. To amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata, mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan. To shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa, kin ga sai macin da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa, dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana, to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala, maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami, saboda akwai ƙananan yaran da ake haifansu da ciwon suga. To kin ga wannan tun daga ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba, ba matsala ba ta dinga zuwa, saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check-up. Amma waɗanda ramar tasu ta yi yawa haka ƙananan yara, wasu kuma ki gani saboda girman su, wato da ya obese, wato ƙibar tasu ta yi yawa ma shekarun su, to kin ga su ma waɗanda ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check-up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita, kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
Misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa, kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin, ga kuma yara, wasu kuma zaki gani bayan sun haihu sukan iya zuwa irin da matsaloli haka. To wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyarsu. Sai kuma su hawan jini, mace ciwon suga, su kin ga already akwai clinic days din su, wato ranakun da ake musu check-up a asibiti.
Wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta?
To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani akan su ba, kaman shi sankaran maman, breast cancer, da kuma kansar bakin mahaifa, wato cervical cancer. Sai kuma ciwuka irin su hawan jini, su ciwon suga, su irin wannan ulcer da take addaban yanzu mata da yawa, saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayinta yana zuwa kaman ta ulcer haka. To rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba.
Wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya?
Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum yayi gadan ta ba. Gaskiya akwai wanda ba su gadan ta ba kwata-kwata, kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadan su, wato su ratsin su riskin su yafi yawa. To amma ba dole wai sai mace ta yi gadan ta ba. So yana da muhimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta, wato self breast examination. Idan ma bata iya ba, ta je wajen likita ya koya mata. Sannan kuma muddin ta kai shekara 40 lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan mammogram din, sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk din ta yafi yawa, amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk din yana raguwa sosai. Kungiyar kula da lafiyar dan adam ta duniya wato WHO cewa tai ma tsaki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole bane, amma in mace tana buƙatar ta yi tsaki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da kanshi bai da ƙarfi haka kwata-kwata, to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutane su je suna tuce duk waɗannan abubuwan, abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba, to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wasu sai sun mana fada akan lafiyar mu ba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.
Asaida ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa ku.